kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Mr. Fatai Oreshei wanda ya tabbatar da kama basaraken da kuma shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kuliya ya bayyana cewa basaraken yayi ƙarya game da batun sace shi da yace an yi a ranar 5 ga watan Yuli na bana.
The ballet in question will be recalled to have been kidnapped on the 5th of July and which report was made by his younger brother.
Yace idan za mu iya tunawa a ranar 5 ga watan Yulin bana ne aka ce an sace wannan basarake mai sarautar bale. Sai dai bincike da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta gudanar ya nuna cewa basaraken baya jihar Lagos a ranar da aka ce lamarin ya faru, kuma bincikenmu ya nuna akwai wata 'yan tsama tsakaninsa da oba na wannan yanki wanda aka dora alhakin sace shin ko garkuwa da shi. A takaice dai bincike ya nuna cewa ƙarya yake kuma hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace a kansa. To ko me binciken naku yanzu ya tabbatar?
Wendy Oba of Shangisha, who was alleged to be behind that kidnapping, was invited by the security agency. It was also found that there was an animosity already between that Oba who was alleged to behind this kidnapping and the Bale who had faked this kidnap.
A lokacin da rundunar 'yan sanda ta gayyaci Oba na Shangisha wanda ake zargin ya sace basaraken, bincike ya nuna cewa akwai yar tsama tsakaninsu kuma lamarin ba gaskiya bane. To ko bayan wannan batun sace basaraken da aka ce an yi, rundunarku ta gano wani batun na daban? Sai kwamishinan 'yan sanda Fatai Oreshei ya ce,
just last week we received a case like this where two employees of a company, after they had stolen the money that the company asked them to go and drop in the bank, faked that they had been kidnapped and arranged for someone to be calling the company to come and pay a ransom.
Ya ce ko shakka babu, yanzu haka akwai wani bincike da shi ma muke yi na wasu ma'aikata da su ma suka yi awon gaba da kuɗin ma'aikatarsu da aka ce su kai banki, inda kuma daga bisani suka bugo waya suka ce an sace su. Shi ma bincike ya nuna cewa ƙarya suke yi kuma su ma suna hannu. Ya zaka dai shi wannan basarake tuni gwamnan jihar Lagos Akunmi Ambode ya bada umarnin dakatar da shi daga kan sarautarsa. Wata sarwa da kwamishinan ƙananan hukumomi Mr. Taslim Folami ya raba manema labarai ya ce an dakatar da basarakin ne bisa zargin da ake masa da shirya sace kansa da kansa, abinda kuma ba gaskiya bane. Inda za a iya tuna ko a watan da ya gabata jami'an 'yan sanda sun kama wani kasurgumin mai garkuwa da mutane da aka fi sani da suna Evans. Babangin Jifin, murya Amurka daga Lagos.